Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, yankin da ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro, inda waɗansu waɗanda ba a masan ko su wane ne ba suka zo da babura sama da 70 suka kashe mutane 11 suka koyi awon gaba da dabbobi sama da 1000, labarin da ya janyo tarwatsewar yankunan gabaki daya, kamar dai yadda wani wanda ya buƙaci da aka kai sunan sa, kuma labarin ya auku a idon sa ya tsallake rijiya da baya ya sheda min cewar
kenan ne yadda abin ya faru. Jere misali kafe yadda gaji aka kira mu an shiyar ta adda sun nuko Gombendela, to da suka zo Gombendela suka kewaye garin nan kamar yadda ne fara muka kauyen gaba suka kewaye ta da baburan nan duk wanda ya fito za su harbe shi. Akalla magana da nake fara maka nan yau na hajjar shi Gombendela rayuwar mutane wanda dai ne kuka bi suna da hannu na mutum 11, sannan kuma sun tsere dabbobi akalla ba a kasar ba dabbobi sun suke 2000, wannan dabbobi duk wannan area ne wanda suka ɗeba
da suka ɗeba nan suka yi da shi
da suka ɗeba su yi yamma.
Ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ratsa da yan uwansa wanda wannan harin ya yi sanadiyar kashe masa yan uwa guda 3 shi ma ya yi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin nan ya auku, duba da cewa wannan lamarin dai an yi musu ba zata ne tare da harbi kan mai uwa da wabi a yankin. Lamarin da ya janyo kashe masa yan uwa guda 3 ya ko sheda min cewar
wannan magana tabbatacce haka yake.
Wane ne naka aka kashe a cikin wannan kashe-kashe da aka yi?
Akwai Lukumanu Shafi'u, akwai Safiyanu Hadi, akwai Mirwanu Adamu da kuma waɗansu ra'ayin Fulani ga makiyaya kudu sun ke 11.
Wani hali kuke ciki kuma yaya lamarin ya faru tunda an ce kana cikin waɗanda suka ƙetare rijiya ta baya akan wannan matsalar?
Muna zaune sai ga su da babura, za ka gansu wasu suna da rigan banga suka zo suka rufe gari da buge-bugen bin dubu yara ne ƙanana, kuma abinda suke a cikin gari ba su saka ba da babura suke operation suna bin mutane suna harbe mu.
To ko menene ma mahukuntan jihar Taraba za su ce akan wannan batu, duba da cewa wannan al'amarin ya rage yana cinwa al'umman jihar Towa ƙwarya? Tambayar kenan da ya yi wa tsohon dan majalisa mai wakiltar Karim Lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar Taraban Alhaji Tanko Andami, wanda ke zama mai faɗa a jiya wannan yankin da lamarin ya faru, shi ma ya yi mana ƙarin haske akan akuwar lamarin.
Sun shigo kusan mashin 70 suna sanye da bakaken kaya da mugayen makamai, suka shigo nan Gombendela suka zo suka tarwasa mutanen gari suna harbi kan mai uwa da wabi, sun kashe mutane 11 sun ɗebi shanu kusan 1000 da wani abu, suka kama hanyar cikin dare suka tafi. Wannan abin ya tada hankalin mutane, yawancin mutane mu a daji suka kona, shi yasa muke gani kamar in ba saiwa aka yi wannan abin ba kusan ana so a gama mana da mutane ne gabaki daya.
Sai dai a na su bangaren jami'an 'yan sandan jihar Taraban na yi ta kokarin tuntubar mai magana da yawo da dinar 'yan sandan jihar SP Abdullahi Usman, na aike masa sakon kata kwana shiru kake ji na ko buga masa waya har ta koyi ringin ta katse bai ɗauka ba. Wannan harin dai ya yi sanadiyar kashe mutane 11 a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, inda kuwa ya yi sanadiyar raba wasu da muhallansu. Lado Salisu Garba, Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.